a yayin da duniya ke kokarin mayar da hankali wurin amfani da makamashi mara gurbata muhalli. Wannan ma'adani na lithium da ake amfani da shi wurin yin batira masu caji, musamman ga motocin lantarki da wasu wayoyin hannu da sauransu, na daga cikin ma'adinai da aka fi yawan bukata a yau, kamar yadda tsohon ministan makamashi na Ghana John Jinapo ya jaddada.
The new order is lithium. Lithium is more profitable than gold. Lithium is more profitable than diamond, and the world order is moving to this green mineral.
Yace sabon tsari yanzu shine lithium. Lithium ya fi zinari riba, lithium ya fi lu'ulu riba, kuma tsarin duniya yana tafiya zuwa ga wannan korin ma'adini. Ma'aikatar filaye da albarkatun ƙasa a ranar 19 ga Oktoba 2023 ta rantaba hannu kan wata yarjejeniya da Barari Devi Limited don haƙar lithium a garin Ewoya da ke ƙaramar hukumar Ifansuma na yankin tsakiya. A wani taron ƙara juna sani da cibiyar nazarin harkokin tattalin arziki IEA ta shirya domin gabatar da sakamakon binciken da masana suka gudanar akan yarjejeniyar ga shugabannin addinai. Cibiyar ta bayyana niyyarta na shigar da ƙara gaban majalisar dokokin ƙasar kan yarjejeniyar ma'adinin lithium. Tsohuwar alƙalin alƙalan Ghana Justice Safiya Akufu ta gargaɗi majalisar da kada ta amince da yarjejeniyar lithium ɗin.
All that IEA is saying, Parliament must not, should not, ought not ratify this agreement that we have in our hands.
Tace dukkan abin da IEA ke cewa shine tilas kada majalisa bai kamata ba, bai dace ba ta amince da wannan yarjejeniya da ke hannunmu da aka sanya wa hannu. Sheikh Armiyau Shaibu mai magana da yawun limamin limamai na Ghana kuma wanda ya wakilce shi a wurin taron ya bayyana wa muryar Amurka dalilin da yasa suka dauki matsayin rashin amincewa da yarjejeniyar.
Tsokaci ne waɗanda shugabannin addinai daban-daban sun kai a cikin wannan yarjejeniyar da za kulla kan hako sabuwar ma'adini ko arzikin cikin ƙasa da ake cema lithium. To lura ga yanda muka cutu ko kuma aka cutar da mu wurin haƙo wasu ma'adinai a cikin ƙasarmu, zan an kuma ga tarihi. Kashi cikin ɗari mu abinda muke samu bai taka kara ya ƙarya ba. Tunda wannan sabuwar ma'adinai ta taso, muna son a yi zurfin tsokaci da tunani da shawarwari ne mu ga cewa lalle-lalle shiga cikin wannan yarjejeniyar ba zai kawo mana cuta ba. Wurin samun namu rabo daga cikin arzikin ƙasa yanda ya kamata, su tabbatar cewa duk wani irin yarjejeniyar da za a yi duka zai amfane mu ƴan ƙasa na yau da ƴan gobe.
Masana da manazarta kan harkokin yau da kullum da ƙungiyoyin farar hula kamar masanin shari'a Sam Okujetu, masanin tattalin arziki Ransom Jampo sun fito sun nuna rashin amincewarsu ga yarjejeniyar. Hamza Tijjani masanin tattalin arziki ne ya bayyana ra'ayinsa game da yarjejeniyar.
Bamu samu alkalumma daga ke tabbatar da adadin wannan dusin lithium da yake idan an ba da dama za a zo a haka ba. To wannan kuma idan ba yi an samu ba, akwai yuyuwan Ghana kila ta shiga matsala na a zo a bannata mata wato dusin na lithium karshe amfani da take ganin za ta ta samu ya zamto bata samu yadda take bukata. Gwamnati kada ta yi sauri wurin kammala wannan yarjejeniya, a samu hakuri har bincike ta yi zurfafa yadda za a yi idan an zo an haka amfani da kasar Ghana za ta samu ya zamto yana da yawa.
Sai dai ministan filaye da albarkatun ƙasa Samuel Abujinapo ya kare yarjejeniyar a wata hira da yake da kafar Bloomberg. Yace yarjejeniyar za ta amfani Ghana kuma kasar za ta ci gaba da rike mafi girman amfani gurgudun iko. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.